Aji aka fafata a gasar English Football League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na ƙarshe, wato quarter final ɗan ƙasar Ingila. Ga yadda sakamakon wasan ya kaya, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta samu nasara kan Leeds United da ci 2-1. Hull City ko sun shafe minti 90 inda suka buga 1-1 tsakaninsu da Newcastle. Daga baya ta ƙara minti 30, Hull City ta samu nasarar doke Newcastle da ci da ƙwallaye 3-1. Wannan ya ba da dama da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da Hull City suka samu zuwa zagayen kusa da na ƙarshe, wato semi-final, inda suke jiran waɗanda za su kara a yau. A yau ɗin kuma za a keta laini ne a gasar na English Football League a matsayin sauran wasan quarter final da ba a yi ba. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United za ta karɓi bakin tsinkin West Ham United da misalin ƙarfe 9 na dare agogon Nigeria, Niger da Kamaru. Ƙungiyar ita kuwa Arsenal za su fafata ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Southampton da misalin ƙarfe 9 saura kwata shima agogon Nigeria, Niger da Kamaru. Haka abin yake a can ƙasar Spain, inda a jiya aka buga gasar Copa del Rey na shekara 2016 zuwa 2017. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganés ta tashi a hannun Valencia da ci 3-1, yayin da Sporting Gijón bata ji daɗi ba a hannun Eibar da ci 2-1 a gidanta. Alcorcón kuwa sun tashi 1-1 tsakaninsu da Español, yayin da Real Betis ta doke Deportivo da ci 1 mai ban haushi. A yau za a ci gaba da sauran wasannin na Copa del Rey, inda Toledo da su fafata da Villarreal, yayin da Real Madrid za su karɓi bakin su Cultural Leonesa. SD Formentera kuwa za su buga ne da Sevilla, yayin da Guachiolo za su buga da Atletico Madrid. Okan Moisios kuwa za su karɓi bakin su Celta Vigo ne, yayin da Cordoba za su fafata da Malaga. Granada za su karɓi bakin su Osasuna, yayin da Hercules kuwa za su fafata ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Za a yi wasan ne a lokuta daban-daban na Nigeria da Niger da kuma Kamaru. Har ila yau mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, Zinedine Zidane, ya bayyana da cewa shahararren ɗan wasan gaba na Real Madrid, Cristiano Ronaldo, zai huta a wasan da za su buga a yau da Cultural, domin fuskantar babban wasan da za su yi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a ranar Asabar a gasar La Liga na bana, wanda ake kiranta El Clasico. A ɓangaren ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona kuwa, mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa Luis Enrique ya nuna cewa ɗan wasansa mai suna Andrés Iniesta zai fafata wasan da ƙungiyarsa za ta yi da Real Madrid a ranar Asabar, inda ya ce ɗan wasan ya samu sauki a raunin da ya samu a gwiwarsa, don har ya ma fara motsa jiki da ƙungiyar. Ɓangaren hada-hada da sayan 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya kuwa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na zaune shi ɗan wasan tsakiya kuma kaftan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles na Najeriya, mai takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, Michael Obi. Juventus tana neman yaya tura daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man City, yayin da PSG ta fara tattaunawa da mahaifin shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Argentina, Lionel Messi, domin yiwuwar dawowarsa ƙungiyar da takale da zaran an buɗe hada-hadan 'yan wasa a watan Januari. AC Milan kuwa tana buƙatar Cesco na Real Madrid bai komo ƙungiyarsa da takale da zaran an buɗe hada-hadan 'yan wasan ƙwallon ƙafa a watan Janairu na shekara 2017. Fenerbahce na shirye-shiryen don sayen ɗan wasa da ƙungiyar wasan gefe na Man City mai suna Jesus Navas. Huta lafiya.